sarani sarani ga sararin daga soyayya bibi matsayi matsayi da kuma san matsayi to kare bai
sarani sarani ga sararin daga soyayya bibi matsayi matsayi da kuma san matsayi to kare bai
sarani sarani ga sararin daga soyayya bibi
matsayi matsayi da kuma san matsayi to kare bai
asamani na soyayya ce sanadin ni fili din kin dogan dambari
dani aure dan walla karke ni kazo ni
sarari sarari da sararin daga soyayya gadi
matsayi matsayi duk mai san matsayi to karye baya nuri ke min dan Allah karkaya dani
ki zarge din ki dai ce yau a zamani
idan ka yi wannan na san ba mi da dani
bin yo haske har mun masko da kai
sarari
da sararin daga soyayya.